al'amarin matsalar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta'azzara yake yi inda ƴan mindiga ko kwance ƴan fashin daji ke ci gaba da cinkare su ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin kasar da ma arewa maso tsakiyar Najeriya lamarin da ya sanadiyar daidaita ƙauyuka akalla 20 a karamar hukumar Yero a jihar Taraban da kuma kashe mutane akalla 10 a ciki har da mai anguwan wurin Musa da ke karamar hukumar Yero a jihar Taraban wanda ke zama shine shugaban masu unguwanni na karamar hukumar Yero kamar dai yadda kakake na dana ƴan sandan jihar Taraban Usman Abdullahi Jada ya shaida min cewa
da suka zo suka